idan ba a mance ba muna cikin babul mubadarati ila alkhairat. Wannan kuma zai zama shi ne majalisunmu na farko bayan hutu na sallar layya da muka tafi. Wannan babi ‘yan uwa, idan za a tuna a majalisin da ya gabata mun kammala bayani dangane da ayoyi da mawallafin wannan littafi na Riyadu Salihina ya kawo ƙarƙashin babi. Dama a tsari na mawallafin wannan littafi na Riyadu Salihin, idan ya kawo babi, ƙarƙashin wannan babi yakan zugo ayoyi tukunna, sa'annan kuma ya biyo baya da hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To a majalisin da ya gabata mun kammala bayani dangane da ayoyi da mawallafin wannan littafi ya kawo ƙarƙashin wannan babi, babul mubadarati ila alkhairat, babin da ya zo yake kwaɗaitarwa kan gaggawan aikata alkhairi. Abu inda alkhairi ne, kar ka yi jinkiri wajen aikata shi, yi gaggawan aikata shi, shi ne babul mubadara, babin kwaɗaitarwa kan gaggawa ila alkhairati, zuwa ga alkhairai. Duk wani abu wanda alkhairi ne aikata shi, to ana kwaɗaitar da kowane irin musulmi, namiji ko mace, da gaggawar aikata shi, saboda rayuwar babu tabbas cikinta, sannan kuma babu wanda ya san yaushe ne, wani lokaci ne zai koma ga Allah. Saboda haka sai kai gaggawa, idan ma
Thank you. Allah ya rabbi ba'i fa'lam wa ya rabbi la'udhu bika min shirki wa ya rabbi wa shirki wa shirki annabi ila annahu shirki wa ta'ala Na'am. Allah ya ce oke na gari in wannan ba da inda koyi Allah na sa masa sanadi koyi Allah na sa masa sanadi da kullu shay'in abada ko a cikin ayatul qur'ani wannan ba da Allah ya yi da kuka amma ta hanyar wani ko ta saboda wani Allah ya ce sai ta bai a cikin ta saboda wani Allah ya fara
Allah ya ce da dukkan wannan abu in kin san cin aikata wannan abu ne ga Allah ta zaka Thank you.